Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko Nomad Kuniya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma koda yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin abari ya huce. Da farko dai ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. Wani ɗan shekaru 18 bajamushi, amma ɗan asalin Iran wanda ya buɗe wuta a cikin taron jama'a cikin wani shago a Munich na ƙasar Germany ya kashe mutane 9 shine cikon na 10 a yammacin jiya Juma'a. Ba shakka shine kaɗai maharin da ya aikata wannan ta'asar da ya kawo harkoki suka tsaya cik a ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar. Sai dai yana aikata wannan ɗan ya aiki shi ma nan take halbi kansa a kai. Sai dai babban jami'in 'yan sanda na birnin Munich, Habatus Andre, ya faɗa yau Asabar cewa ba wani bayanin da aka samu na abin da ya sa wannan matashi ya aikata wannan ɗanyen aiki. Sai dai Andre ya ce kada a yi gaggawan yanke hukuncin danganta wannan abin da harin ta'addanci. Harin dai ya yi dalilin mutuwar mutane 10 haɗi da maharin kana wasu 16 sun samu rauni daban-daban. Wannan dai shi ne hari na uku a masu muni waɗanda aka kaiwa farar hula a ƙasashen yammacin Turai a cikin kwanaki 8. Yanzu haka dai shugaban Jamus Angela Merkel ta kira taron gaggawa na jami'an tsaron ƙasar domin su tattauna. Babban jami'in 'yan sanda ya ce hana shawagi da aka yi jiya Juma'a yanzu an ɗage, an ba su damar su ci gaba da hada-hadarsu. Haka kuma ya shaidawa manema labarai cewa wannan saurayi shi kaɗai ya kai wannan harin bayan an tantance hotunan da kamarar tsaro ta ɗauka a wannan wuri da abin ya faru. Ya ce wannan abu dai ya faru ne a wajen cin abincin da ake kira McDonald's kusa da wani shagon sayar da kayayyaki. Ya ce kawai yanzu ba samu ta hujja ko madogara ba cewa akwai hannun wani ko wasu mutane a cikin wannan harin. Ya ce labarin da ake yayatawa cewa wai an samu wasu suna harbin fararen hula, ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce Amurka ba ta da kowane masaniya ko kuma hannu a cikin yunkurin juyin mulkin da aka yi a ƙasar Turkiya. Shugaban na Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya soki shehin malamin nan da ke zaune a nan Amurka Fethullah Gulen da cewa ko shi ko kuma mabiyansa suna da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulkin wanda aka yi ranar 15 ga wannan watan da niyyar kifar da gwamnatin ƙasar. Shugaba Obama ya ce wannan zuki ta mallaki ne a cewai Amurka na da hannu wajen shirya wannan juyin mulkin. A cikin farkon wannan satin ne dai shugaba Obama yake faɗawa shugaban Edward cewa ko kusa ya nisanta Amurka da wannan batun juyin mulki. Obama ya ce gwamnatin Amurka na fata yayin da gaskiyar magana za ta fito sannu a hankali, ba za a yi azarbabi ba wajen take haƙƙin jama'a ko kuma takurawa abokan hamayyar gwamnati ko kuma hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu musamman faɗin abin da ya shafi harkokin gwamnati. Da kuma shugaba Obama ya koma kan roƙon da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta yi na cewa tana so a ta saki shi wannan shehin malami Fethullah da ke zaune yana gudun hijira a nan Amurka. Ya ce muddin Turkiyya na son hakan to sai ta bi tsarin dokokin ƙasa, kuma za a ba da wannan ɗan taliki ne kawai idan har ƙasar ta ba da hujjoji gamsassu cewa lalle yana da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulki. Sai dai a jiya Juma'a a nan birnin Washington DC wajen taron manema labarai, jakadan Turkiyya da ke nan Amurka Sadik Kilik ya ce ƙasar sananan na aiki kafaɗa da ma'aikatar shari'ar Amurka domin ganin an bi hanyar da ta dace da za a mayar da shi gulen gida. Ya ce tuni ƙasarsa ta bayar da tarin hujjoji da bayanai a rubuce wanda ta tattara tun a shekara 2013. Wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat wato madam Hillary Clinton ta ɗauki sanatan jihar Virginia Senator Tim Kaine a matsayin wanda zai zama mata mataimaki. Kaine dai wani ƙwararren ɗan siyasa ne kuma mai ra'ayin tsaka-tsaki wanda yake da tagomashin janyo ra'ayin masu jefa ƙuri'a musamman waɗanda da farko suke ɗari-ɗarin jefawa Clinton ƙuri'a. Shi dai mutum ne da bai taɓa faɗuwa zaɓe ba, fitaccen magajin garin da aka taɓa yi kuma gwamna kana daga baya ya zama sanata wanda yake da martaba a idanun Amurkawa. Waɗannan su ne kalaman da Hillary ta bayyana Kaine da su lokacin da take tattaunawa da kafan yaɗa labarai na CBS. shi kuwa shafinsa na Twitter ya ce yana mai cike da farin ciki da kuma alfahari na wannan zaben da aka yi masa, don haka bai ga zama ba, zai tashi ya bi ta wagan kamfe inda za su haɗu yau a sabar a Miami. Ana sa ran yau su haɗu su hallara wajen kamfe a jami'ar Miami. Ken dai dan shekaru 58 da haihuwa, an haife shi ne a Minnesota kuma ya yi karatun digirin sa na lauya a jami'ar Harvard, jami'ar da ita ce shugaba Obama ya nasa karatun digiri shi ma. Sai dai lokacin da Ken yake jami'ar ya ware shekara guda ya yi aiki a ofishin babban shugaban ɗariƙar Katolika na nan Amurka, haka kuma ya yi malanta a Honduras. Shi dai Ken ya tsunduma cikin harkokin siyasa ne gadan-gadan lokacin da ya yi takarar kansila a Rick Moore da ke Virginia a shekara 1994, sai kuma daga nan aka zaɓe shi a matsayin magajin gari, daga nan kuma ya zama mataimakin gwamnan jihar Virginia a shekarar 2002. A shekarar 2006 ne ya zama gwamnan jihar ta Virginia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin Syria da ƙungiyar IS a Manbij yanzu haka sun yi nasarar kwace rabin garin, kamar yadda kakakin sojojin masu faɗa da ƙungiyar ta IS ya faɗa jiya Juma'a. Kana Chris Gaba, wanda shi ke magana da yawun gamayyar sojojin da Amurka ke wa jagoranci, ya faɗa wa manema labarai jiya Juma'a cewa sojojin da ke da goyon bayan Amurka yanzu haka sun samu karɓe kudancin birnin na Manbij, kuma suna ƙara matsawa cikin birnin domin ganin sun fatattaki ƙungiyar ta IS a wannan birni. Ya ce ba kamar faɗar da aka yi a Iraki ba na birnin Fallujah da Ramadi. Gaba ya ce yayin da ƙungiyar ta IS ta ga cewa ana dab da samun nasara a kanta, sai ta koma baya ta ƙara ɗamarar yaƙi, abin da ya sa kenan kawo yanzu ba samu damar ƙwace birnin na Manbij ba gaba ɗayansa. Ya ce wannan yaƙin irin wanda ba su taɓa gani ba ne, sai dai ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa nan ba da jimawa ba za su yi galaba kan ƙungiyar ta IS. Yayin da ɗaya ga watan Agusta ke ƙara matsowa, lokacin da ake fatar ganin an samu sauyin mulki na demokradiyya a ƙasar Syria, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana shirin ganawa da takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov a cikin farkon sati mai zuwa domin su tattauna a gefen taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da za a yi a Vientiane. Kerry yana tsammani za su gana a wajen taron a Asiya. Kerry dai yana wannan kalami ne sa'ilin da suke tattaunawa da 'yan jarida akan hanyarsu da suke tafiya. Kerry ya faɗa tun a farkon wannan makon cewa Amurka da Rasha sun shirya ƙwaƙwaran matakan da za su ɗauka a kan batun Siriya. Ya ce za su gwada wannan matakin sannu a hankali kuma a kan muhimman batutuwa waɗanda yanzu haka suke tattaunawa a kai. Ya ce kuma kawo yanzu komi na tafiya bisa tsari. Ya ce wasu daga cikin matakan ko sun haɗa da kauda adawar da ke tsakaninsu, kuma za su haɗa ƙarfi domin ganin sun yaƙi ƙungiyar ta IS ita da ƙungiyar Al-Nusra. Rahotanni daban-daban sun bayyana cewa Amurka ta aike wa Rasha da tsarin yadda za su riƙa musayan bayanai musamman akan keɓaɓɓen wuraren da za su kai hari a Siriya. Sai dai rahotannin sun bayyana cewa wannan tsarin bai cimma nasara ba kawo yanzu. Shugaban Faransa François Hollande ya bayyana gudunmuwar makamai da ƙasarsa za ta aike wa ƙasar Iraki a cikin watan gobe idan Allah ya kai mu a matsayin gudunmuwar ayyukan soja, amma ya ce ko kusa ba batun aikewa da sojojin ƙasa domin taimakawa ƙasar ta Iraki da ma Siriya. Hollande yana magana ne da manema labarai jim kaɗan bayan kammala taron gaggawa da ya shafi harkokin tsaron ƙasar a jiya Juma'a. Hollande ya bayyana yanayin faɗa da ƙungiyar IS da cewa abu ne da ke buƙatar taron dangi, domin ko da a ce ƙasar Faransa aka kai wa hari a ranar 14 ga watan Yuli, ko to hakan yana nufin duniya ce baki ɗaya aka kai wa wannan harin. Haka kuma ya bayyana cewa ƙasar ta shirya ganin ta ƙara matakan tsaronta na samar da ƙarin sojoji a ƙasar har 10,000 domin su riƙa kare inda taron mutane suke musamman lokacin bukukuwa cikin ƙasar.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Yeah. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Ma sauraron mu assalamu alaikum muna godiya da sakonnin da kuke ci gaba da aiko mana na taziya ga ƴar uwanmu wato Halima Jimrau wadda mahaifinta ya rasu a makon da ya shige tare da fatan Allah Ubangiji ya bada lada su kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah Ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya ba mu hakuri na jure wannan rashi da muka yi baki ɗayan mu Allah Ubangiji ya sa mu cika da imani To ga gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Abubakar Garba Lamedan madamin wanti da na Alhaji Yusuf Ahmed Muqaddas da na marigayi Alhaji Sani mijin yawa danta muna taya su murnar daurin auren Aliyu Abubakar Lamed da kuma Hajira Yusuf Muqaddas wato ummi wadda aka yi jiya Juma'a 22 ga wata a Baucin Yakubu da fata Allah Ubangiji ya sanya alheri sai kuma auren Ibrahim Abubakar Lame tare da Bilkisu Sani mijin yawa wanda shi kuma yau Asabar 23 ga watan Yuli din nan za a yi da misalin karfe 10:11 na safiya a gidan marigayi Alhaji Sani mijin yawa da ke daura da makabarta ko hubbara Abubakar Tafa Balewa da ke Bauci a Baucin Yakubu da fata Allah Ubangiji ya sanya alheri Haka kuma muna miƙa sakon fata alheri ga Ango Isa Tukurgidado da amaryarsa Maimuna Aminu Jirdidi wadda yau ake daura aurensu wato 23 ga wata kenan a gidan Malam Aminu Gwamna Jirdidi Jama'a da karfe 10:11 na rana da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri haka kuma muna miƙa sakon fata alheri ga iyalan marigayi alƙali Tukur Muna taya su murnar daurin auren Abubakar Sani da amaryarsa Hawwa'u Tukur wanda za a yi yau Asabar 23 ga watan nan na Yuli da misalin karfe 2:30 na rana a garin Daura a jihar Katsina Allah Ubangiji ya sanya alheri ya bada kuma ikon zuwa ga dimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Sani Ahmed Yariman Toro tare da iyalansa da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika dimbin gaisuwa ga Alhaji Aliyu mai adashi Ungwarimi a Jos Jar Plateau da iyalansa da fatan duk kuna nan lafiya mun gode din ban gaisuwa ta musamman zuwa ga Maidalan Miss Alhaji Ahmed Ibrahim dan Dija tare da iyalansa ga din ban gaisuwar sashin Hausa na muryar Amurka zuwa ga masu sauraron mu dukko buba yankin karamar hukumar Bukuyum a jihar Zamfara sai Sagir Shira a Baucin Yakubu tare da Bashir Ahmad Aliyu a birnin Kudu sai Alhaji Uba Fanshin driver dan wato Gote dake magamar gumau a jihar Bauchi tare da Malam Yakubu Umar Wandi a Baucin Yakubu shi ma sai Alhaji Umar Gidado Gumi tare da Hafiz Balarabe Gusau a jihar Zamfara sai Alhaji Ibrahim Na'ala Gusau dukan ku da fatan kuna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Alhaji Rafa'i Muhammad Sulai wato sarkin dajin a jihar Bauchi sai Alhaji Abubakar Balarabe birnin Gwari na ma'aikatar ƙasa da sifiyo ta jihar Kaduna ga dambin gaisuwa zuwa ga Suleiman Adamu Cheledi na gidan rediyon BRC FM a Kirfi sai DCP Gimba Manu Dumbulwa na hukumar gidan kurkuku ta Najeriya a Bauchi da iyalansa da fatan dukuna nan lafiya kuma to a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga ƴan majalisa bare huce a Facebook Umar Ibrahim Umar sai Jazuli Isya mai gatari tare da Yahaya Muktar Muhammad Kanni sai wato Sani Senior tare da Abubakar Bashir sai wato Bashir Muhammad da Bashar Sarki Fanti tare da Muhammad Abbas Das sai wato Shongo Ali tare da Ali Mudi sai Abdullahi Saskol Musa tare da Shafi'u Haruna da Faiza dan Jumaladan sai Garba Hudu Ikara tare da Suraj Telan yan sanda Ikara sai Abubakar Rabi'u DBT tare da Dahiru Alhassan sai Dauda Tela Baningi a Baucin Yakubu tare da Mubarak Ibrahim Dabai sai Musa Muhammad Inuwa sai kuma Abdullahi Usman yan kwashi tare da Adamu Ali Ungulde sai Abubakar Suleimanu tare da Aisha Ummiya Yajo sai Alhaji Ya Umai Tsuntsaye tare da shugaban majalisa Sama'ila Bima mai Gombawa dan bangaisuwa zuwa ga Abubakar Muhammad Abdullah tare da Abdulkadir Sani Zubairu sai Sa'idu Lawal tare da Mahmud S Muhammad sai M Yakubu M Garba tare da Umar Ahmad sai Abdul B Musa Toro tare da Muhammad Dayyabu sai Sabo Mustafa tare da Sambajo Jikan Dauda akanan Dabo sai Muhammad Yushau Shehu tare da Salim Abdullahi dan Kaduna sai Ishaq Son Axlan na fata na faɗi sunanka daidai sai Mahmud Ibrahim tare da Usman Dogo na financial secretary wato kungiyar direbobi NURTW tare da Yusuf A Yusuf sai Tasiu Abubakar da Fatihu Nasir da fatan kuna nan lafiya a gaba sai gaisuwar Alice Basirka tare da Ibrahim Isa Riruwai tare da Shehu Idris Goji Inuwa sai Muktar tare da Muhammad Bello Misau sai Muhammad Maina Baba da Hassan Alhaji sai Anas Kaura Muhammad tare da Imrana Nuhu Tafiyau sai Bashir Usman Bashir tare da Muhammad Zakiru Usman sai Dalhatu Gambo Musa tare da Ustaz Haruna Yammedi sai Bala Ali sai Ismail Musa Yan Koli tare da Ahmad Muhammad Musa sai Dahiru Goya da Musa Sale da fatan kuna nan lafiya ka shawara dan bukara kan ku addu'a miya
samanmu banda zagi kun manyanmu kuma ka saga mun zagi kanmu amma ku gyara ku manyanmu ya zama ku ma ku kishinmu ya zama ku ma ku so kasarmu Najeriya mun gode Najeriya mun so juna
Haka yake a gaba sai gaisuwar Nasir Hamza Garko tare da Al-Hassan Muhammad Sai Aliyu Abdul Qadir sai Abba Haruna Suleiman tare da Tasi'u Shaibu FTA da Rabiu Al-Hassan Tata sai Shehu Usman Bauchi tare da Musa da Tuwa sai Edward Malo da Saminu Khalil sai da Haradin Sabo Garba sai Isa Milkos Gololo tare da Abbati Adamu Tarmasuwa sai Abdul Aziz Bello sai Ibrahim Usman sai Yusuf Yakubu tare da Awal Bashir sai Abubakar Kabiru Babaji da Abdul Rakib Turaki Justice sai Ilyasu Muhammad Sani tare da Adam Yaro wato Adamu Yaro sai Umar L Umar tare da Salmanu Aminu sai Rufai Abubakar N Shado sai Ismail Sagu tare da Usman Duniya Bahutu Duniya Bahutu tare da Stefanus Waziri sai Saifullahi Bashir Dambata tare da Sabiu Labbo Yandu Kamba tare da Anti Habsi sai Dahuru Gerard sai Adamu D Umar tare da Ahmad Yusuf sai Sani Malumfashi na Usman Dan Kode University sai Adamu Ahmad Umar tare da Muhammad Lawal Salisu sai Suwedi Tukurdangi Bagudu sai Al-Hassan Eyau sai Daibat Inwa da Suki tare da Abdullahi Usman sai Abdullahi Ibrahim tare da Umar Yakubu sai Adamu Santa da Nuraj Nuhu sai Yilgid Anini tare da Shamsu Shehu Kauran Wali sai Zubairu Liman Dan Lawal Ikara haka kuma muna gaida Sa'idu Muhammad Balarabe da Suleiman Abdul Hamid Umar sai kuma Dan Juma Silai Wayo ZG tare da Bishir Kabir sai Musa Sharu Musa tare da Husaini Kaila Umar sai Abdul Rashid Abdullahi da Rabiu Gallas Halifa da Abdul Basid Aliyu sai Abdul Mumin Shehu Sani tare da Yahaya Shitu sai Buhari Suleiman Musa Kura tare da Nafi Ukwaru Nafi wato Dan Wanzam sai Sani Kamilu Shatambaya da Muhammad Sani Bauchi sai Abubakar Isa Ibrahim sai Hud Rabiu da kuma Bala Uba dukan ku da fatan kuna lafiya to a gaba muna mika dan bangaisuwa daga Fili Abari ya huce zuwa ga Musa Muhammad Jahun sai Shafi'u S Abdullahi Rogo da Ma'aruf Umar sai Awal Balarabe da Abba Mu'azu tare da Musa Lawan Idris sai Mudan Sir Sani tare da Ibrahim Hamza Ibrahim na hukumar customs sai Ahmad Abdullahi Dogon Baya tare da Ja'e Yusuf Haruna sai Sadiq Aiba Sadiq sai Aliyu Yahuza Baraza tare da Umar Maikike da Anas Abubakar sai Al-Mansur Labaran haka kuma muna gaida Kabiru Ismail da Abubakar bin Isa sai Abubakar Hadeja da Adam G Muhammad tare da Salisu Uba Abubakar sai Ahmed Hassan Adam tare da Baba Warure sai Emmanuel Ali da Ahmed A Idris sai Ismail Suleiman da Ibrahim Abubakar M sai Yusuf Suleiman Ahmed tare da Aminu Wala sai Al-Qasim Saidu da Mustafa Yakubu tare da Abba Ungwar Jibrin Kaugama sai Nuhu Abdullahi Fagam tare da Shehu Umar Muhammad Sai Kabiru Sheba mai Tottenham, tare da Nura Uba, sai Ibrahim Abdullahi da Yusuf Musa, sai Aminu Ya'u Buhari, sai kuma Abdulrahman Adam Abubakar da Bash Bash Red Cap, sai Zagi Daniel Joshua tare da Muhammad Hamisu Balarabe, sai Ado Dangada tare da Ibrahim Ibrahim Muazzam, sai Usman Ibrahim da Aqua Z, sai Basiru Abdul Karim tare da Salisu B dan yaro, sai Anas Muhammad tare da Sunusi M Sunusi, da fatan kuna nan lafiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Anwar Senior Ringim tare da Lukman Sani Faki, sai Umar Tijani, kuma da fatan duk kuna nan lafiya. Haka kuma Sasha Hausa na mika gaisuwa ta wannan fili na Abar ya huce zuwa ga ƴan majalisar Abar ya huce din Musa Al-Amin da Abubakar Baffa, sai Abubakar Harun tare da Adamu Shabir, sai Hamisu Isa da Saleh Ahmad, sai Nuruddin M Adam da Abubakar Muhammad Usman, sai Isa Ahmad KBT tare da Nuru bin Umar Umar, tare da Nuruddin Rabi'u Baba, sai Alhaji Yusuf Gombe da Wurno Wurno, sai Mahadi Tijani tare da Zakar Umar Bakari, sai Awal Abdullah tare da Ismail Nagaske, sai Tahir Abubakar da Ahmad TJ tare da Ibrahim Umar, sai Jabir M Bello, sai Zaharuddin Muhammad tare da Gwadabe Alhat Ali, sai Samuel Joel da Ibrahim Hamza Ahmad tare da Abubakar Ahmad, sai Tijani Mu'azu Gar tare da Basiru Hassan, sai Hassan Ali Maidawa Bauchi, sai Muhammad Abubakar tare da Bello Abdullahi, da fatan kuna nan lafiya dukanku.
Ita so san nake zo taka ta kun ki dai dai taka ki taka da lafiya, ke ce sarauniya ɗan sarki je ka sarki
tuma da lakafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice.
Wani dan shekaru 18 bajamushi amma dan asalin Iran, wanda ya bude wuta a cikin taron jama'a cikin wani shago a Munich na kasar Germany, ya kashe mutane 9, shine cikon na 10 a yammacin jiya Juma'a. Ba shakka shi kadai maharin da ya aikata wannan ta'asar ya kawo harkoki suka tsaya cik a ɗaya daga cikin manyan biranen kasar na Germans. Sai dai yana aikata wannan ɗayan aiki shi ma nan take ya halbe kansa a kai. Sai dai babban jami'in 'yan sanda na birnin Munich, Habertus Andre, ya faɗa yau Asabar cewa ba wani bayani da aka samu na abin da ya sa wannan matashi ya aikata wannan ɗanyen aiki. Wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat, madam Hillary Clinton, ta ɗauki sanatan jihar Virginia, Senator Kim Kaine, a matsayin wanda zai zama mata mataimaki.
To madalla, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah, inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.